Shugaban hukumar Alhazan Zikirullahi Olakunle Hassan ya ce tun yanzu masu niyyar zuwa aikin haji na shekara mai zuwa za su iya fara yin ajiyar kuɗin su har zuwa lokacin da za su shirya gudanar da aikin hajjin ba tare da wata matsala ba. Hukumar ta kaddamar da shirin ajiyar ne tare da haɗin gwiwa da bankin Jaiz wanda ya riga ya samar da ingantattun hanyoyin sadarwa ta yanar gizo don sauƙaƙe shirin.
What we have is actually profit and loss sharing. Even though nobody wants to hear the word loss. So also I'm positive that what we'll be sharing inshallah will be profit and not loss. So it is about profit sharing, not interest sharing. And every participant involved will be part of the share.
Zikirullahi ya ce yarjejeniyar wata sabuwar dabara ce da aka kirkiro don saurin aiwatar da shirin, inda ya ce duk wanda ya yi wannan ajiya ba zai yi hasara ba, domin baya ga amfani da kuɗin wajen ibada zai amfana ta kasuwanci, sannan kuma babu adadin abin da za a iya ajiyewa ko shekaru da za a yi ana ajiyar. Jami'in kula da adashin gata shine Dr. Aliyu Tanko wanda ya bayanin alfanun da ke tattare da yin irin wannan adashin.
Tsari ne wanda in Allah ya so muke fata zai taimaka ma jama'a har zuwa ƙarshen rayuwa. Don ko tsari ne wanda bisa abinda muke kiyasi kuma muke kokari akai wanda yake zai sanya matalauta su zama ƴan kasuwa. Zai sanya wanda ba shi da shi ya zanto yana da shi. Sannan kuma zai dada inganta ainihin dukiyar mai shi, don dukkan abin da aka ce na halal ne in Allah so muna sa ran rahaman Ubangiji za ta shiga cikin wannan tsari, kuma za ta inganta shi, za ta haɓaka shi. Saboda haka muna fatan cewa in Allah ya so dalilin wannan tsari din, muna fatan gwamnati za ta karu, hukuma alhazai za ta karu, alhaji shi da kanshi zai karu, sannan gabaki ɗaya ma tattalin arzikin ƙasa da kansa zai karu ta wannan tsari din kamar yadda aka tsara insha Allah.
A lokacin kaddamar da wannan shirye na adashin gata ba a bar mata a baya ba, domin shugabar kungiyar mata musulmi ta ƙasa Hajja Halima Jibril ta wakilci mata inda ta kira kamar haka.
A gani na wannan dama ce da ya kamata al'umma musulmai ta Najeriya su fito da kwansu da kwarkwata su rungume wannan shirin, saboda tallafawa juna kowane musulmi ya samu damar yin aikin haji nan gaba in Allah ya yarda.
Babban bako a wajen kaddamarwar shine sakataren gwamnatin tarayya wanda Olusegun Adekunle ya wakilta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.